الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
Idan ya zo sai yana da mufassir wanda zai fassara shi, in ka ce Muhammadu na wasa fahatubi sannan ku da jirgila Muhammadu na ya zo wani masamfin wasa fahatubi ta ga hasan ne fassara ne a cikin shi da mutum ba wani gurin ba a iya samu. Nan da kujisar islami daga zari ta cewa dole sai kabin malamai su ne za su iya fassara maka da ne ina ya ke komawa. So nan kage alifu da kusu shi ne muhalli misali a cikin suratul ajiyat Allah subhanahu wa ta'ala da yau magana wa ajiyat ya zauna a dole ya ce adadin farin jira ta suma ya ce fa'asar na jiri ke yin na fara gina ce mai kuma sannan fawar sa'in da jiri jama'a yi mai yi sabi ina ce mai kuma da shi ne mahalli ne ta ce zuwa ce da malamai za su gaya masu ne.
Na farko kaza ake nufi yi na biyu kaza ake nufi to shi na manan sai ce arifu na hu suna saninsa. Sai malam yace ai Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sun san annabi alaihi salatu wassalam hawul qur'an ko kuma hudin yarjuwa ila alqur'an aw tahwila alqiblati ko kuma juya alqibla duk da mirin zai iya daukan wannan so da a cikin qur'anin a jumlar ba inda zaka iya cewa ga inda ake nufi su ne haka yake akwai salo salo na irin wannan a cikin Qur'ani iri tara iri tara daban-daban wanda yake zama marja'u damir ko mufassirar damir din baya cikin inda aka yi magana in a Qur'ani baya ciki ma baya ciki to sai ce a hudin ko yana nufin annabi Muhammad alaihi salatu wassalam sun san shi ko kuma sun san Al-Qur'ani a cikin Taurat da Injil an gaya musu ko kuma tahawila al-qiblati juwa al-qibla za a bari daga Baitul Maqdis a komo Ka'aba duk al-satafan nasu an fadi za a yi haka sun sani ya sanin wani iri jigare jigare sai Allah ce kama ya arifuna abuna ahum kamar da suka san iyayensu kowa san dansa ya san ran da aka haife shi da yanayin naƙudar da aka yi da yanda izo duniya da irin kafannansa da tasowarsa da kuruciyarsa har ya zama babbaci ne zai iya lissafa masa duk abin da ya rayu to sun san annabi alaihi salamu ko sun san alqur'ani ko sun san za a juya alqibla kamar yadda suka san iyayensu lina'atihi fi kutubihim saboda siffarsa a cikin littattafansu an faɗa amma siffar annabi alaihi salamu rufe ta suka yi gaba ɗaya amma da Allah ya tashi sai ya buɗe ta ta hanyar su Abu Hala Halatu kai sina ali yake musu bayani na sufofin annabi alaihi salamu da kuma ya'ina na Khadija radhiyallahu anha da kuma nana Ummu Mu'abbadin radhiyallahu anha ita ma ta zo taiwa annabi alaihi salamu lauha har guda wajen tara ta faɗi inda sufofin su suke a wanda suka rufe din sai Allah ya kawo aka fito da shi shi yasa ake son a koya wa ƴaƴan musulmi sanin sufofin annabi alaihi salamu khaliqiyatan wa khuliqiyya na gangan cikin nasa saboda wannan suka rufe to an faɗe su filla filla to sun san shi a cikin tafansu saboda an surfata shi wa inna fariqan minhum haqiqa akwai jama'a daga cikin su la yaktumuna alhaqa da suke boye gaskiya wa hum ya'lamuna alhali sun san annahu haq cewa gaskiya ce saboda idan suka fito da ita san zuciyarsa ba zai fito ba saboda shi bata ta fuska biyu ake bata ko ta fuskar jahilci ko ta fuskar sani amma san zuciya yasa a take sanin to sunan ta fuskar san zuciya ne sun san komai amma saboda san zuciyarsa ba zai cika ba na asulda zamaniya su ne wato tauraron su yake fari a lokacin da musulunci ya zo to ba sa son wannan tauraron nasu ya fadi to sai su boye gaskiya suna sani an ya'lamuna al-haqqa sun san ya'lamuna annahu haqqun sun san gaskiya ne sai su rufe to sai wani ya ce al-haqqu min rabbika gaskiya shine abin da ya tabbata daga ubangijinka duk wanda ubangijinka yace ayi shine gaskiya ba fada fadan mutane ba shine ho ma sabata minallahi shi wanda ya tabbata daga ubangiji subhanahu wataala a ga'idan nahu kuma sai yace al-haqqu mubtada wa khabaruhu shine min rabbika ai huwa sabitun minallahi ho ma sabata minallah shine abin da ya tabbata daga ubangiji subhanahu wataala wannan shine gaskiya wala takunanna min al-mumtarina lallai karka zama ga cikin masu kokonto shine shaki na fihi masu kokonto cin abin da aka zo da shi wali kullin wajhatun huwa sai ce li kullin wato an cire abubuwa sai aka bar tanwini tanwini al-iwad shi tanwini al-iwad shine in aka cire wata jumla sai a kawo shi dama yana shiga cikin kullu da ba'du kuma a cire wato sai an ya zama sai ya zama shine madadin ya dafar to nan ma sai ci kullin ga kowane daya sai kulli wahidin kenan an cire wahid din sai aka sa kasara guda daya da aka ninka ta zama biyu ita ce iwadin wancan tana iya zama haka ta zama iwadi ko madadi na kalma daya tana zama na kalmomi yana zama na jumla kamar yadda mutum ya karanta suratul zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha sai ce yawma izin wannan kasarar guda daya ta hade duk wayancan yawma izin ay yawma iz zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha wannan kasara guda da ita take nufin su kaf to shine tanwinil iwad an kalimatin aw jumla aw an jumlatin am al jumal to shine nan yace kowanne ɗaya daga cikin al'ummai yana da wajhatun al qibla huwa ay kowanne din ay al kullu muwalliha mai fuskantar ta ne kowa yana da tasa alƙiblar da yake fuskanta fi salatihi a cikin sallarsa ko ci al'umma Allah ya fitar masa da alƙibla saboda haka dan annabi alaihi salam ya juya daga baitul maqdis ya koma baitullahil haram to ba bakon abu bane fastabiqul khairati fi gaggawa wajen aiwatar da alkhairi ay badiru ila da'atihi gaggauta zuwa biyayya ga Allah wa qabulha da kuma karbar da'ar min amril qiblati wa ghairihi daga al'amarin cuye alqibla da waninsa shine istabiqul khairat ay gaggawar aiki na alheri wanda yake da lafiya ya kokari ya aiwatar da alheri domin wata ila rashin lafiya za ta iya shagalar da shi wanda yake da faraga ya kokari ya kyakkyawan aiki wata ila shugulgula za su zo su shagalar da shi wanda yake da wadata ya kokari ya aiki kyakkyawa wataƙila rashi zai zo ya same shi wanda yake da rai ya kokari ya aiki kyakkyawa wataƙila rashin wato rasuwa za ta zo ta tar da shi wanda yake da ƙuruciya ya kokari ya aiki kyakkyawa wataƙila tsufa zai zo ya cin masa ya hana shi yin abin da zai yi saboda haka Allah ce ku gaggawar aikata alkhairi aina ma takunu ko ina kuka kasance ya tabikumullahu jami'an Allah zai zo da ku baki daya ay yajma'ukum yawmal qiyama zai hada ku a ranar alqiyama fa yujazikum bi a'malikum ya saka muku da irin ayyukan ku nan duniya gurin yin aiki qiyama ku gurin karbar sakamako wa yaj'alu salatakum ya sanya sallar ku ka annaha ila wajhatin wahida kai ka ce fuska daya kuka yi tunda kowanne da ita san Allah ne yace ita zai bi in aka jari kiyama gaba daya a gurin Allah shi aka bi kamar alkiula da yace ba wani zancen wani yabo wannan alkiula wani yabo wannan alkiula a kiyama abu guda daya ne inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai waye kaduru halal imatati wal ihya'i wal jam yana da ikon kashewa da rayawa da kuma hadawa shine zai karbi rahukan mutane gaba daya shine na daya bayan an mutu an gama to in lokacin yayi kuma shine qadiru alal ihya shine mai iko wajen kuma rayawa to wal jam kuma shine mai ikon hada al'umar gabaki daya a filin alkiyama wannan alqudra alal imatati shi kadai yake da ita malaikan daukare baya kisa kawai wakilta shi aka yi amma mutuwar Allah ne mai ita shi wakili ne kurin ramzi aka bar shi dan mu san akwai wani abu da zamu dan ji tsoro na makhluki irin mu amma yuhuyi waye mitu shine Allah al ihya shi ma a gurin sa yake shi kadai malaikan zai busa kafo ba shi da ikon tashin al'umma kawai zai busa ne yace ayyatuhal izamul baliya wal ajzalul mutafattita qumi li fasalil qada'i wal hisab shikenan iya aikin sa kenan busa gawan wanda zai tashi halittar Allah ne sannan in an tashi halittar gaba daya duniya ta filin yana cikin haske an hadu kaf to sai haduhu kuma sai taho kamar hadiri sai rufe taren kiyama kaf kuma ita asalinta akwai haske wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha waji'a bin nabiyina washuhada to in wannan duhun yazo sai rufe taren kaf to wanda da yake kiyama ba zai rude ba a lokacin sai Allah ya ce hisabi zan muku to ba wanda zai mallaki hankalinsa wanda ba mai mallaka hankalinsa tunda Allah ne zai hisaba ko kuwa sai ya shiga hayyacin sai ya shiga taitayin sa abu ne ba na wasa ba to shine zai hada halitta guri daya to kuma lokacin zai fasalil kada ya hukunci yanke abun didda zai yi baya barin wato zare da abawa kowa kuma da littafin sa la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha sai ya tattara ta sai Allah ya ce min haythu kharajta duk inda ka fita min ayi makanin kharajta lisafari kowane mahai kowane bugire ka bi ka fita daga gida saboda tafiya zaka yi balaguro fa walli wajhaka ka juyar da fuskarka ko zatinka shatarar masjidil harami ka tarnin masallacin harama idza sallaita in ka tashi yin sallah wa innahu ay hazal amru wannan umanni da cewa ka kalli alqibla ka kalli masallacin ka'aba lal haqq min rabbika haqiqa gaskiya ce tabbatacce daga ubangijinka wan wallahu bi gafilin Allah ba rakkananne bane amma ta'amaluna daga abinda kuke aiwata min al-imtisali na biyayya ga umannin da ubangiji yayi sai Allah ya sake cewa min haythu kharajta min haythu kharajta da ta inda ka fita fa walli wajhaka shatarar masjidil harami ka juyar da fuskarka ko zatinka ka tarnin masallacin harama wa haythu ma kuntum duk inda kuka samu kanku kuma nan ku dabun ya tashi da kan annabi alaihi salatu wasallam kan al'umar gaba daya fa wallu wujuhakum shatarahu ku juyar da zatinku ka tarnin wato daki wato masallacin harama kararahu litakidi ya maimaita wannan saboda karfafawa saboda me sai shehu yace li annahu awwalun nasikin wa qa'ifil islam shine farkon nasihi da aka samu a musulunci shari'a ta zo da nabi kuma ta zo ta shafa wani abu don yace ma nan sah min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha haka ubangiji yake yi to amma shi nasku da ake samu a shari'a ba a komai bane a umarni ko hani anan ake nasku amma ba a yi a khabar saboda magana biye ce ko abe ya zama magana ta zama khabar ko ta zama insha idan ta zama khabar shine wanda in mutun ya fada in aka je ake bincike sai a tarar haka yake, to ya zama khabar. In ya zama haka yake, ya faɗi gaskiya. In ya zama kishiyar haka, ya faɗi ba gaskiya ba. Mutum ya ce, ai Zaidu yana gari a yau Lahadi, sai aka je aka bincika a gidansa, aka ce ai yana gari, to wannan kalmar ta zama gaskiya. Amma idan aka je aka bincika aka ce ai bai dawo ba, wannan kalmar ta zama ƙarya. To wannan shine khabar, dan haka ba a taba yin nasku a cikinsa. Idan Qur'ani ya ce wane mutumin kirki ne, kuma ya da ya ce wane ba mutumin kirki bane, ai an samu karo, ba a yin wannan kaza, akwai shi kuma ya da ya ce a babu shi, ya zama kwangaba kwamba, da ka babu nasu a cikin dukkan abu da yake khabar. Nasu a cikin insha ake yin sa, insha ya kunshi umarni a ce yi kaza, ko a ce hani kar kai kaza, ko kuma a yi tambaya ina ne unguwa kaza, wannan duk baya nufin ƙarya ko gaskiya, ko tamanni mutum ya burin ina ma ina da kaza. To don haka idan Qur'ani ya zo ko shari'a ta zo ta yanke wani hukunci ta ce shi za a yi, to Ubangiji da rahamarsa da ihsaninsa kuma sai ya sassauta, wani sai ya rage shi, wani kuma saboda hikima ta tashri'i sai a canja shi. To a wannan ake, an ce a fuskanci Baitul Maqdis a yi sallah, kaga umanni ne, sai kuma aka ce an canja a fuskanci Masjidil Haram a kalle shi a yi sallah. Saboda ka nasu kenan, a iya wannan ake yi. To Ubangiji subhanahu wataala yake cewa idan yaƙi ya taso, in yakun minkum 20 sabiruna ya galibu mi'ataini, ko in akwai mutum 20 masu haƙuri za su rinja mutum 200, da haka dinga lissafi, sai zamana kowane mutum ɗaya zai kara da mutum nawa kenan, kusan mutum 20. Sai ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum, kaga an samu nasu kenan, Allah ya muku sauki, ba haka za a yi ba, sai 100 da 200. Saboda haka kowane mutum biyu kawai, mutum ɗaya zai kara da mutum biyu, to anan nasu yake. To farkon wanda aka fara samu a musulunci shine na canja alƙibla, shi yasa Ubangiji sake maimaita shi don ya tabbata a cikin zukatan musulmi. Wal istiqbalu yahsulu bitayakunihi, shi fuskanta alƙibla yana tabbata ne da tantance shi, liman bi makkata, ga wanda yake Makka, shi ma a Makkan sai yana da unguwa wacce take kusa da harami, amma ya shiga lallokin Makka da ke zai iya tantance haƙiƙanin inda ɗakin Ka'aba yake. To wannan wanda suke kusa, in suna gidajensu za su dinga ma hango masallacin, to su wannan ita ce ƙiblatu aini, suna ganin ta ba komai. Sai kuma mihrabin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati, mihrabin Annabi alaihi wasallam Madina, wannan shi ake kira ƙiblatu qada'in, alƙibla take yanke ta, ke kasanta Allah ce, domin wahayi ne inda Allah ya wa Annabi alaihi salatu wasallam Jibril ya zo ifitar, ko kuma a haskensa na annabta alaihi salamu Allah haskaka masa, ba abinda ba zai nuna masa ba, sai a yi. Tunda kun san lokacin da ya je yakin Tabuka alaihi salatu wassalam, an sami Muawiya ibn Muawiya ya rasu a Tabuka, sai Jibril ya zo alaihi salam da mala'iku 70,000, Annabi alaihi salam kuma yana da sahabbai su 30,000 radwanullahi alaihim. Sai Jibril ya ce Allah ya umarce ka kai wa Muawiya ibn Muawiya sallah, kuma yana Madina. Sai Jibril ya haka da fukafukin dama yana taba duwatsun nan, sai aka hango Madina dodar, da ya haka da fukafukin hagu, sai aka hango Ka'aba dodar, sai aka hango Muawiya ibn Muawiya. Sai Annabi sai shiga gaba, Jibril na bin sa, sannan sahun mala'iku da na sahabbai su 100,000, Annabi sai masa sallah. To kaga idan ya fadda alƙibla ba ka da shaku a cikinta, ko a buɗa masa ya gani, ko Jibril ya ce masa nan ne, shi ne ake kiranta ƙiblatu qada'in. Amma da aka gama, Annabi alaihi salatu ya tambayi Jibril ya aka yi Muawiya ibn Muawiya ya samu wannan, sai ya ce kasratu qira'ati suratul ikhlas, mai yawan karanta qul huwallahu ne, duk inda yake ba dare ba rana, da shi Allah ya bashi wannan alfarma. Amin. Wabil ijtihadi, sannan ana fitar da alƙibla da ijtihadi liman bisairil aqdari ga waɗanda suke sauran sassa na duniya da ijtihadi ake yi sanin taurari da suke sama irin su tarsowa su kaza da ƴaƴanta da makamantan suke fitowa ƙwararru na wannan sai su ce kun ga alƙibla ijtihadi ne in qadara alaihi idan mutum ya samu iko wa illa qallada musliman aqila in ko ba shi da ikon da zai ijtihadi ya fitar sai ya ratayewa musulmi mai hankali arifan bil qiblati wanda yake masanin alqibla wa in wato shine kamar namu diggari kaga mu duba mu san alqibla ba ba mu san ijtihadin ba saboda haka mun ratayewa wanda suka sani magabatan mu su suka yi shine zamu roki Allah ya kara saka wa sahabban annabi alaihi salatu alkhairi kuma su suka je da suka yi musulunci gurare kuma duk inda suka je sai sun fitarwa da mutane alqibla kaga qiblatu ijma ita ce ta fusdat da kuma ta qayrawan sabon annabi alaihi salatu sun je fusdat ta misra suka fidda alqibla dukkanin sahabban annabi alaihi salatu yadda nan ita ce alqibla shi yake ake kira ta qiblatu ijma da suka je kairawa ne su gaba ɗayan su suka yi da inda aka fitar alqibla nan ma alqibla ne to inda ɗaiɗaikunsu suka je a duniya sai su fitar da mutane alqibla kuma har yau ba a samu sun ce nan alqibla bane wani zo ya ce a'a ba ita bace bayan ta ne ko kuma ya ce damar ta ce ko hagu sai dai ka ce wata kila guri ya karkace ma ba su suka karkace ba zamani ne izo kawai tunda daman ba direct kai tsaye ka'abar ake nufi ba katarninta ake nufi kaga ba wata matsala kenan to su suka yi wannan saboda haka duk masallatan da aka zo aka tarar a garuruwan musulmi da ijtihadi aka kafa su wanda aka fidda alqibla duk mu da muka taso sai mu zo mu kallidai sai mu ratayar musu kawai ayi sallar mutun tayi wa in adimahu in ya rasa ɗaya daga ciki ba na makan ba na madinan ba na ijtihadin ba na taqalidi na zai ratayarwa wani salla ila haisu sha'a sai salla da inda iso ya zaɓa inda ransa yake so kawai ya salla amma waqtira shehu yace an zabi an yi salliya arba'a salawatin shine mafi ingancin magana ga wanda malamai suka fi zaɓa ya salla hudu in azhar ce azhar ya sake azhar ya sake azhar ya sake azhar amma ina ila arba'i jihatin idza kusurwa hudu zai kalla nan ya salla azhar ya juya dai kusurwa ya salla azhar ya juya dai kusurwa ya salla azhar ya juya dai kusurwa ya salla azhar kaga ba makawa dai ya riski daya amma suka ce da zai karfin hali kai fuskanci daya tayi amma in so samu ne wanda malamai suka fi so yayi a dama yayi a hago yayi a gaba yayi a baya shikenan wa in tabayyana lahu al-khada' fi al-qiblati idan kuskure tabayyana gare shi wajen al-qibla yayi sallah sai kuma tabayyana ba nan ne al-qibla ba sai shawai yace aada fi al-waqti ya mai da sallah a cikin lokaci kaga ba dole bane kenan na koyaushe wanda aka ce aada fil waqti idan lokacin ya fita sannan ya bayyana kamar yanzu sai ta bayyana inda mutum ya salla azhar ko la'asar ba alqibla bace yanzu ba magriba isani ba zai sake ba amma kafin rana ta fadi sai ya sake salla shine aada fil waqti lokacin ya fita shikenan so ubangiji yace la alla yakuna linnasi alaikum hujjatun domin kada mutane shine yahudu ko ko mushrikai su sami damar musu da ku sai muku jayayya shine al-yahudu awl mushrikina illatan liqawlihi fawallu wannan shine illar fawallu wujuhakum shadarahu dinnan saboda kada yahudu da nasara da mushrikai su sami dama ta kafar da zasu dinga jin musu da ku shi ce mujadalatun fi tawalli wajen musu a wajen fuskantar alqibla haili tantafi hujjatul yahudi domin hujjar yahudi ta kure yajhadu dinuna wa yatba'u qiblatana wannan shine mujadalar da yahuda zasu dinga yawa wawaye cewa yana musun addininmu, ya ce addininmu ba a kan daidai muke ba, amma wai ya tabi ƙiblata na kuma alƙibla mu yake bi. To dan kada wannan ta samu, Allah ya fidda alƙibla sabuwa ga musulmi. Sannan wa hujjatul mushrikina, su ko mushrikan Larabawa na maka sa su hujjar, suna cewa yadda imillata Ibrahima, ai yana da awarci akan addinin Annabi Ibrahim yake alayhi salam, wa yukhalifu qiblatahu, kuma ya saba alqibla Annabi Ibrahim alayhi salam, domin toshe wannan kafar guda biyu. Allah ya ce akallaka aba, su yahudu zakada sai su ce ya musanta namu addinin kuma yana kan alqibla mutu an cire ta. Su kuma na mushrikai za su ce yana da awar annabi addinin Annabi Ibrahim alayhi salam kuma ya saba alqiblar sa. Kaga an toshe kafar wannan, an toshe kafar ne, shine dalilin canza alqiblar. Sallace illal ladzina zalamu minhum, sai wanda suka zalunci kansu a ciki. To wanda ya zalunci kansa fa shi ba wata hujja da zai karba, babu duk abin da za a yi kai ka gama yace ma zai karba ba, shine inaji. Wanda suke zalunci kansu a cikinsu, fa innahu yaquluna, su suna cewa ma tahawwala ilaiha illa mailan ila dini abaihi, bai canja alqibla ba sai karkatarsa zuwa addinin iyayensa. Wato a ce abinda mushrikan Larabawa suka yi aje gumaka kawai nan yake so, sai sun yi suka da sun fadi wannan. Fala takhshawhu, Allah ya ce kar ku ji tsoron su, fi zalika a cikin wannan, wa khashawni, ku ji tsoro na, wala tukhalifu ma amartukum bihi, kar ku saba abin da umarce ku da shi, la ahfazakum, domin zan kare ku, wali utimma ni'imati alaikum, kuma na yi haka ne dan na cika ni'ima ta gare ku, bil hidayati, ta shiryar da ku, ila ma'alimi dinikum, izuwa alamomi na addinin ku, wal mauti ala al-islami, da kuma mutuwa kan musulunci, wa dukhulul jannati, da shiga aljanna. Allah ya sa mana da wannan rabo. Wala allakum tahtaduna, kuma saboda haka za ku shiri zuwa tafarkin gaskiya, shine dinul haq. Sannan za mu tsaya, amma gurin ba mu yanke kalmar bane, ba a gama ba. Kama arsalna fikum rasulan minkum, to a hada suke, amma darura ta sa na yanke, saboda maganan ba za a yi anan tana da faɗi. Kamata in Allah ya kai mu, in aka zo sai mu tashi daga wannan, in yi so sai a yi dandake a yi magana a kan risala din insha Allah. Allah ya sa wa shirya aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalam.